yayin da ake jajibirin watan Ramadana kamar kowace shekara dandalin VOA zai mai da hankali wajen kawo muku shiri na musamman da ya danganci azumin watan Ramadana kama daga hidimomi na mata yanayin kasuwanci abinci lafiyar al'umma a lokacin da suke azumi da sauransu a yau mun zanta da wata ma'aikaciya malama Hawwa kan yadda mata ma'aikata ya kamata su kasance a watan Ramadana domin samun sauƙin ayyuka na yau da kullum
malamar
sunana Hawwa
to malama Hawwa ga watan Ramadan nan ya kunno kai in Allah ya yarda za a tashi da azumi shin me mata ya kamata su yi a yanzu
gaskiya mata akwai babban shiri a gare su duba da gabatuwar wannan wata na Ramadan mai albarka saboda akwai shirye-shirye idan kika duba musamman bangaren cin abinci dole akwai canjin yanayi ba kamar yanda baki yake a bude ba azumi yazo ya kamata uwar gida a gidanta aikin ne da ta saba yi misali shara wanke wanke wannan dama ko da azumi ko ba azumi su lokacin su dai wannan za a yi su bayan sallar asuba ne ko da aiki kike fita ma dai dole dai wannan zaki yi shi da azumi da baki a bude duka daya ne wannan zaki aikin wannan sannan ana yin la'asar ko kuma irin wajen karfe 3 shi kuma wanne ya kamata kizo ki fara shirye-shiryen azumi saboda mai gida da yara da wani ma waje kike fitarwa dai ya kamata a ce kin yi shiri da wuri kafin dai a ce an kira sallar nan kin yi shirin ki kina zaune kawai jira kike lokaci yayi ki tashi ki fara raba abinci
to kin ga tunda ke ma'aikaciya ce zamu duba akan mata ma'aikata mata ma'aikata ya yi kamata su tsara aikin gida aiki fitowa aiki komawa gida hada abin shan ruwa da sahur
musamman mata ma'aikata duk idan aka ce lokacin Ramadan ne to komai ana sassauta shi saboda shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana mana rangwame a cikin wannan wata ko yanayin yanda gari zaki ji shi ma gaskiya ba da yayi bane da sauran watanni yawwa bare kuma aka zo gun aiki ana dan rage lokacin tashi daga gun aiki ko makaranta ne yawwa da wannan duka sannan kuma ke ma akan ki zaki ga in ma wani bacci kike komawa ba dai lokacin zai ragu dan ki samu ki tafi gun aiki ki je ki dawo akan lokaci duk dai komai ki yi shi a kan lokaci
abin yanzu matan kamata yayi kawai su zo aiki koko da safe in sun tashi da su dan kinkimsa wasu abubuwan kafin su koma gida
eh mana ai yana da kyau mana ai ta man dole ne zaka yi wannan na ga miki kamar lokacin azumi da ba lokacin azumi ba dole zaka yi wannan aiki
wai abin nufi banda aikata aikatan gida
eh
ya shin kin ga da azumi aiki na yawa shin matan suna bari ne sai sun dawo koko sukan dan kinkimsa abinda ba zai yi
koma eh idan suka yi wannan na kullun shara da wanke-wanke idan aka zo gurin aiki akan tashi da wuri saboda dai duk shirye-shiryen wannan idan kika koma kina koma idan kafin sallar na kika koma kafin sallar azhar kina yin sallar azhar zaki dora aikin ki idan kika yi la'asar ki dora aikin ki har kafin dai lokacin shan ruwa ya zama da kin gama komai kar a zo ana jiran ki kina kicin
daga nan sai muka ziyarci masallacin Juma'a na Triumph dake kanan Nigeria inda muka zanta da limamin masallacin Malam Lawan Abubakar wanda shi ma ya tsokaci kai yanda musulmi ya kamata ta kasance a wata na Ramadana.
Ya kamata ga dukkanin musulmi a wannan rana ta 29 ga watan Sha'ban wacce ake dakon kasancewa gobe zai zama daya daga cikin watan Ramadan. Ya zama na farko a yau baya azumi in dai ba saba waye ne yin azumi a irin wannan kwanakin ba misali idan mutum yana azumin yau ya sha gobe ya dauka bibi ya sha gata ya dauka to wannan shine in ya dace ana jajiberin azumi ba ruwansa zai iya yin azuminsa kamar yadda ya saba amma in ba haka ba to ba a so musulmi jajiberin azumi ko kwana biyu kafin azumi yayi wani ya kirkiro wani azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmin yawmin wala yawmin illa rajulan kana yasumu yawman fa yasumhu ana da azumin wani daya ko wani biyu sai dai fa mutumin da ya kasance da man yana yin azuminsa to wannan ba ruwan misali yau wata sannan kuma yau ita ce ranar da ake kira da yawmush shakki shine yau kai gobe ita ce ake kira da yawmush shakki mu a lissafin mu yawmush shakki shine ranar 30 ga Sha'ban zai iya zamowa 30 din zai kuma iya zamowa 1 ga Ramadan to waɗansu sukan kwanta kawai su ce to mu dai gobe ko me ake ciki mu dai zamu azumi in ya dace 1 ga Ramadan shikenan in bai dace ba kuma muna azumin nafila to manzo Allah ya hana wannan azumin amma rudan yasir Allah jikansa da rahama yana cewa man fama yawmush shakki faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam sai azumin ranar da ake kofantan ta yi 1 ga Ramadan ta yi kuma cikon Sha'ban ce ita ce yawmush shakki to wannan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya hana haka nan abu na gaba da ya kamata musulmi ya sani ko yayi shine lalle lalle yau kafin kowanne musulmi ya bacci ko ya tabbatar da yana da labarin an ga wata ko ba a ganshi ba kuma ya zama ya waki da wani cewa in an ga wata dan Allah ka tashe ni ka sanar da ni da dai mu bari alfijir din gobe yake to mana face mun san wani yanayi muke ciki an ga wata ko ba a ganshi ba saboda shi azumin watan Ramadan dole ne sai an niyyar batun daga daddare don manzo Allah ya ce ma la fama liman lam yubayyin niyya ko la tsoma liman lam yubayyin niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar sa ba yana nufin azumin Ramadan ba sauran azumin mutanen nan da ba to sannan kuma idan mutum ya wayi gari ko kuma asuba sai lokacin sahur to mutum yayi sahur din ka sahur sunna ne sannan mutum ya kudurta niyyar cewa zai yi azumin watan Ramadan ko 30 ko 29 in Allah ya raya to daga nan kuma shikenan mutum sai ya ci gaba da yin azumin sa abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu shiga sa'a Allah madaukakin sarki ya samu na cikin yantattun bayi sai ba mu yi yin ayyukan alkhairi Allah ya sa mu zama karbabbu a wajen Allah kuma ya tsare mu daga dukkanin wani assalamu alaikum
to madalla da fatan al'umma musulmi za su yi koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma kyautata ayyukan su a wannan wata na Ramadana to sai dai mu ce dandalin VOA na yi wa daukacin al'ummar musulmi Ramadan Karim Baraka Bashir, Murya Amurka, daga Kano a Najeriya.